Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun shari'a musulunci mai zamanta a Ngogo karkashin mai shari'a Mansur Ibrahim inda wato aka sanya wannan rana dan ci gaba da yin shari'an nan wanda wato ƴan sanda suka gurfanar da wato daga sun dausayi Malam Abba Muhammad da kuma Suleiman Muhammad da kuma Amina Suleiman wadanda ake zargin su da laifin hada baki kuse da kuma suta wato kunshin tuhumar da su ƴan sanda suke yi musu ya bayyana cewar waɗannan mutane sun hada baki sun yi rub da ciki akan wasu gonaki mallakar Sharif Pillo Goron Dutse kuma a yau an sanya wannan rana domin ci gaba da sauraron sheda na masu kara wato sheda farko wanda a baya ya zo ya bada sheda kuma lawyer ya masa tambayoyi aka zo gabar wato zai gabatar da wasu takardu kuma a yau an sanya wannan rana domin ya gabatar da ita wacce takarda ta cewar jami'ar Bayero ta taba biyan sa wasu kudi wadanda aka sanya shi yin aiki na yan kasu wadannan gonaki tun a shekarun baya mai sauraro da zarar an kammala jin wannan sheda an fito daga sana'an nan insha Allah za mu sake dawowa domin jin abin da ya wakana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon yabiyan